wajen Muawiya, yace a masa iso. Sai yace wane ne, sai yace aje a ce masa dan uwansa ne. Shine ya gaya wa waɗanda suke kofar gida, suka ce duk ɗan uwana ba ku san su ba. Ta ina yace ku je ku ce masa daga Adam. Yace lalle wannan zumunci ne da aka katse shi, ni ne mai sadar da shi. Kenan kowa ɗan uwan kowa ne tun daga annabi Adam. To amma yanayi da kuma abubuwan da suka yi ta faruwa, sai ake tsoron mutane, ko har ba koma in yazo ba za a karbe shi ba, ana dare dare da shi. Saboda me? Saboda da sisa ta shiga ciki. Allah madaukin sarki yace wa khalaqa minha, sai Allah ya halitta daga shi annabi Adam zaujaha matarsa. Wa batha fi minhuma, daga annabi Adam da matarsa Hawwa sai aka sami yaduwa daga gare su. Rijalan kathiran, mazaje masu yawa. Wa nisa'an, da mata kuma masu yawa, aka yi ta hayayyafa. Sai Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi, ku ji tsoron Allah wanda ake hada ku da shi, ake roƙon ku dan shi, dan Allah kai kaza, dan Allah kuyi kaza. To ku ji tsoron Allah. Dama in za a yi rantsuwa da Allah kadai ake, duk wanda ya rantse da wani Allah ba Allah ba, ya yi shirka. An da Allah kadai ake rantsewa, ko da annabi ba a rantsewa, da Allah kadai ake rantsewa. Akwai ayyukan da suka keɓanci Allah, to shi kadai za a barwa, ba za a hada shi da kowa ba. Wal arham, ku ji tsoron Allah da kuke sadar da zumunci saboda shi. Saboda Allah kuke sadar da zumunci. Sadar da zumunci wani abu ne mai mahimmanci, aiki ne wanda yake da yawa sun bar shi. Shi sadar da zumuncin nan, ko wato Bahaushe yace in baka je ba hannunka ya je, ko zumunci yace kuma a kafa yake. To amma mutane da yawa sun fi girmama ma zuwan hannun, ko akan na kafa. Yanzu ka samu mutum biyu, wannan shi mika ma yake, wannan kuma zuwa yake, yaya? Sai ka ga, sai ka ji wani yana cewa shi wannan ya fiye ziyara. Ko? To saboda haka zumunci koya ya kai shi, ba alheri ne, baya faduwa kasa banza. Wadan in kana zumun, in ka tafi da kafar kana tafiya, ko ba kai komai ba, to kana hanyar aljanna ne har ka dawo. Kaga abu ne mai mahimmanci. Wani ya tuna da kai ya ta yi niko gari ta kanas daga wani gari, ko daga wata unguwa, ya kama ziyara kai, ai abun yana da mahimmanci kwarai da gaske. Shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in aka yi irin wannan, aka niko gari aka masa ziyara, in aka zo masa da wani abu, to shi kuma sai ya duba wani abun ma fiye da abun da ka zo din, sai ya baka. Tabadul kenan. Wani ma ya zo ya kawo, aka bashi, aka ce ya ishe ka, ya ce a'a, aka kara mar, ya ishe ka a'a, sai da aka bashi, aka bashi, ya ishe ka, ya ce na yadda. Ya yadda. Cewa aka ce in aka muku alheri tukafi'uhu, ku saka mutum in ya muku alheri. In kun rasa yadda za ku saka masa, to ku masa addu'a har ku ga cewa wannan addu'a ta kai a ce kun saka mar. Mun fahimta ko? To zumunci abu ne mai mahimmanci. Inna Allaha kana alaikum raqiba, ya Allah, Allah madaukin sarki ya kasance shi mai kula da ku ne, mai kiyaye ku ne, yana kallon duk abin da kuke, yana tare da ku da iliminsa. Na'am. Ya ayyuhal ladhina amanu, ya waɗanda kuka yi imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah. Wa qulu qawlan sadida, in za ku yi magana, ku faɗi magana wacce take daidai. Yuslih lakum a'malakum, in kuna haka Allah zai kyautata ayyukanku, ya gyara muku ayyukanku. Wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma ya gafarta muku dhunubanku. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu, duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa, faqad faza fawzan azima, to ya rabauta rabo mai girma, wanda yake so ya rabauta ya samu lada mai girma, ya samu aljanna, to ya ji tsoron Allah, ya kiyaye dokokin Allah duk sa'in da zai magana, ya faɗi gaskiya, kuma in yi haka to zai ga abubuwansa suna tafiya. Allah madaukin sarki ya datar da mu. Amma Ba'adu Mala ya ce bayan haka, fa inna asdaqal hadith kitabullah, mafi gaskiyar magana, maganar da tafi gaskiya ita ce littafin Allah. Wa khairal hadai, shiryar da tafi alkhairi kuma hadai Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, shiryar annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Sharrul umuri muhdathatuha, mafi sharrin al'amura kuma fararrunsu. Fararru su ne mafi sharrin al'amura, abinda aka fare shi wanda babu shi da can, yanzu kuma sai aka kirkire shi. Imam Malik ya ce duk abinda bai zama addini ba a farkon loto, a farkon lamari, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, to yanzu ba zai zama addini ba har a ringa tinkaho da shi, har a ringa auna imanin mutane da shi ba. Kamar wannan maulidi da ake ta yayatawa, ana ta kide-kide da rairaye, ana ta gwamutsuwa maza da mata, wai sai wani ya ce wanda baya yi wai baya san annabi. Tilka idan qismatun diza, wannan kan akwai zalunci a cikin faɗan waɗannan maganganun. Abinda ma kake yi ba ma san annabin ba ne, dan ba haka annabin ya ce a so shi ba, ba hakan annabin ya koyar da sansa ba, to ya za ka ɗauko wani abu a ƙarshen zamani ka ce wai kuma shi ne san annabi? Kaga wannan zalunci ne, ka jingina wanda baya yi ka ce wai baya san annabi. A'a, ko dai kai dai san sarraƙumin yara kake wa annabin. Wa kullu muhdathatin bid'a, duk abin da aka kage shi aka ce addini ne in an yi za a samu lada, bid'a ne. Wa kullu bid'atin dalala, duk bid'a kuma bata ce. Akwai wani abu ma raya daren Isra'i da mi'iraji, kun taba ji? Suna yi raya daren Isra'i da mi'iraji. Yawa, akwai shekarar da naji a garin nan ma a gidan radio ana fada da raya daren Isra'i da mi'iraji, duk yan bid'a suna yi. Kuma duka ba addini bane, kuma duk amilatun nasi ba wahalar banza suke yi. Wannan yawa garin duk wahalar banza suke yi, da irin su tattaki, su take kafafuwansu da wandunansu, duka wahalar banza suke, babu lada. Addini bai koyar da wannan ba. Tsaya a bauta wa Allah daidai, a bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsira. Amma duk wani abin da zaka buka makama ne, zaka faɗa gobe kiyama da larabci, zaka bayani. Ba za mu a baka ikon bayanin ba in dai baka yi daidai ba, sai dai kai ha 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 la adari. To kaga in kai samu kanka a cikin wannan kuwa, ai kai hasara, hasarar ma ta duniya da lahira. Khasirat dunya wal akhirah, zalika huwa al khusranul mubin, wannan ita ce hasara mabayyaniya. Ka wayi gari kaga cewa ka shiga cikin wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, ka wayi gari ba abinda kake tsammani baka gani a lahira. Ka ganka a cikin ɗaya layin wanda za a kai ka azabtar da ku, ai kai hasarar duniya da lahira. Duda wahalar da ka sha a wannan rayuwar, kuma baka tsaya ka bi Allah ba, to lalle kowa ya tsaya ya yi wa kansa fada, ya ga meye zai tsira, ya zai yi ya tsira. Ka rabu da duk wani wanda zai rude ka, kai ya za kai ka tsira? To wannan shine abin da yake kan musulmai a yau. Wa kullu dalalatin finnar, dukkan bata ko tana cikin wuta. Wa ba'adu bayan haka, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah madaukakin sarki yace, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, idan kuka nisanci manyan zunubai da aka hana ku, kaba'ira, kun ga sunan littafin muktasaru kaba'ira, an takaita littafin kaba'ira ne. To manyan zunubai in kuka nisance su, nukaffir ankum sayyi'atikum, ubangiji ta'ala yace za mu kankare muku kurakuranku, laifuffukanku. wa nudkhilakum mudkhalan karima, za mu shigar da ku mashiga mai karamci ita ce aljanna. Suratul Nisa'i aya ta 31. Takaffala Allahu subhanahu wa ta'ala fi hadhan nas, Allah ya dora wa kansa a wannan nasi, liman istanabal kaba'ir, du wanda ya nisanci kaba'ir, manya manyan zunubai, an yudkhilahu aljanna, Allah zai shigar da shi aljanna bi idnihi da idninsa, wa fadlihi da falalarsa subhanahu wa ta'ala, tsarkakakken sarki. In dai ka nisanci manya manyan zunubai, to za a shigar da kai aljanna. To sai ka nemi yaya manya manyan zunuban nan suke, su waye ne su, ka gane su, sai kuma ka nisance su. Saboda in baka san abu ba, ya za kai ka nisance shi? Baka san abu ba, ya za kai ka nisance shi? Ba zai yi ba ko? Sai ka san shi, kamar yadda za mu ji Huzaifatul Yamani ya faɗi magana makamanciyar haka, sahibu sirrin Nabi Huzaifatul Yamani. Na'am, saboda haka ka san kaba'ira don ka nisance ta, shi yasa muka ɗauko don mu ɗan sanar ɗan gwargwadon abin da ya fore ya samu a gare mu. Na'am, saura kuma sai a je wajen malama a nema. Allah maɗaukin sarki zai shigar da kai aljanna. Li'anna dhunuba sagira, domin zunubai ƙanana. Tukaffiru bis salawatil khams, ana kankare su da salloli biyar, wa salatil juma'a, da sallar juma'a, wa siyami ramadan, da azumin watan ramadan. Ko wani shi azumi artu'ar yake yi, ko daga ramadan sai ramadan, ba ruwansa da litinin da alhamis, ba ruwansa da uku, ba ruwansa da azumin annabi dauda, shi kawai artu'ar ne. To kai hasara in dai kai azumin ka sai artu'ar. Wani kuma shi ramadan din ma shi dan ulsa group ne, saboda shegantaka, wai da rana sai ya ci indomi, kamata ya akama shi a zana shi a gaban jama'a, ko a daure shi kuma yadda ba zai ci abinci ba, ba zai sha abin sha ba, har sai rana ta fadi tukunna aka masa abin shan ruwa. Wataƙila aka masa kwana 10 zai karasa sauran, ko in an ga mai ta wurin kai ne sai a ramadana gaba ɗaya kawai a daure shi yayi azumin dole. Yawa, amma yayi qawan din sai ya karhan. To usiyamu ramadan wa zalika liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, wannan kuma saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. As-salawatul khams, salloli guda biyat, wal jum'ati ila al jum'a, da juma'a zuwa juma'a, wa ramadan ila ramadan, da ramadan zuwa ramadan, mukaffiratul lima bainahunna idha tunibatil kaba'ir, su suna kankarewa abin da ke tsakanin su in an nisanci manya manyan zunubai. Kenan in kai sallar asuba, tsakanin asuba da azhar, in kai ta akan lokaci a cikin jam'i, sai a kankare ma zunuban da kai tsakanin azhar da asuba. Amma zunubin da ya shafi tsakaninka da Ubangiji, banda haƙƙin wani Allah ba zai gafarta ba, sai ka mayar da haƙƙin. Sannan daga juma'a zuwa juma'a, laifuffukan da kai saga'ir ƙanana, in kana nisantar manya manya, shine za mu ji manya manyan, to za a kankare maka su. Sannan tsakanin ramadan zuwa ramadan, duk laifuffukan da kai, kaga Allah yana san mu, ga abubuwa da ake ta kawowa za a kankare maka, ko za a kankare ma tsakanin ramadan zuwa ramadan, za a kankare maka ƙananan zunubai da kai. Amma sharaɗin shine in kuka nisanci manya manya manyan zunubai, kamar yadda nan Allah ya ce, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima, idan kuka nisanci manya manyan zunubai da aka hana ku, to ƙananan za a kankare ma. In ka ci abinci ka koshi ka ce alhamdulillahi alladhi at'amani wa ashba'ani wa saqani wa arwani wa ja'alni minal muslimin, an kankare maka zunubanka, ko sun kai kumfar teku ne. Amma zunubin da tsakaninka da Ubangijinka ne, amma ba za ka samu damar wannan fursar ba, ka ce to shikenan bari na ringa zinuban ana kankare min. A'a, wannan kuma ganganci kenan. Saga'ir wani lokacin ma baka san kai ba, saboda dan adam kullun a cikin kuskure yake, ba zai fita tas ba, dole wata ranka daidai wata ranka kuskure. To wannan kurakuran su ne za a ringa kankare maka su, ana shafe maka su. Na'am, idan kai kaza an gafarta ma, in kai kaza an shafe kurakuran. Wannan hadisin Imam Muslim da wani san suka fitar da shi. Min hadha, daga wannan ya tabayyana laka akhil muslim, zai bayyana maka ya kai dan uwa musulmi, annajtinabil kaba'ir, cewa nisantar manya-manyan zunubai, amrun muhimmun, al'amari ne mai muhimmanci. Walikai tajtanibul kaba'ir yajibu anna arifuha, saboda nisantar kaba'irai manya-manyan zunubai, wajibi ne mu san wannan kaba'iran, mu san su. Wa fi hadha yaqulu Huzaifa bin al-Yamani, Huzaifa sahibu sirrin nabi, shi Huzaifa din nan shine sahibu sirrin nabi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kebe shi da sirru da yawa, wata rana ma ya kebe shi ya gaya masa dun munafikai na garin Madina. Sayyidina Umar yazo yace, dan Allah in hada ka da Allah ma, manzon Allah ya ambace ni a cikin munafikai, yace bai ambace ka ba, baka cikin su, amma kada wani ya kuma tambaya ta, ce baka cikin su, kar wani ya tambayan, saboda har wani munafikin ma zai zo ya tambaya kuma ba zai kariya ba, zai ce kana cikin, in yana cikin. Kaga Sayyidina Umar baya cikin munafikai, saboda haka. To shi Huzaifatul Yamani sahibu sirrin nabi, shine ma wata rana ya gaya wa Sayyidina Uthman da aka tafi wani yaki, aka hadu, aka yi cincirundo na kowane fajji sun zo, kowane yanki sun zo, sai ake ta kira'o'i iri daban-daban, alaran momi kun je mu ammana wata kira'a. To sai ka ji cewa ana ta karatu, wancan yana kaza, wancan yana kaza, kira'o'in sun bambanta, wani waje ka ji an ce tumna, wani kaje wani an ce yumna, haka wani waje ka ji an ce qul a'udhu bi rabbin nas, maimakon da yadda ka saba nas. To sai ana sallah, in an zo ana sallah, kira'o'i suke ta bambanta, wannan kira'o'in sai da ta sa suka kusan biwa juna hamata, ba sun je yaki ne fa, sai da ajunan su suka so su biwa juna hamata, saboda wannan yaji ana wata kira'a, wancan can ga malamin sa yadda aka dora mar ana ta yi, kuma sura ɗaya an bambanta. To alhali ba bambanci bane, haka aka saukar da su. Shine Huzaifatul Yamani ya je ya samu Sayyidina Uthman yace, adrik hadhihi al-umma qabla an yakhtalifu ikhtilaf al-yahud wa an-nasara, kariski wannan al-umma tun kafin su yi sabani irin sabanin Yahudawa da na Nasara, a hada mutane akan mushafi daya, shine aka yi mushaful Uthmani, aka nemo mutane aka karbo kofin Qur'anin a wajen Hafsa, aka je aka yi kofi biyar a wata ruwaya, a wata ruwaya aka yi kofi bakwai, wata ruwaya shida, aka tuttura kowane nahiya aka dauki kofi ɗaya aka bai wani malami, aka ce je ya karantar da su, shine aka hada kan al'umma. Kullun hadin kan al'umma ake so, ba wargajewar ta ba, al'umma ta hadu akan abu. Yawa. To Huzaifatul Yamani radiyallahu anhu, yaddar Allah madauke tabbata a gare shi, yake cewa kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi, mutane sun kasance suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan alkhairi. Wa kuntu as'aluhu anish sharri, ni kuna kasance ina tambayan sa akan sharri, mukhafata an yudrikani, tsoran kada ya riske ni, wai dan na san shi, mutane tambaya suke akan alkhairi, meye alkhairi, yaya alkhairi yake dan su aikata. Yace to ni kuma na saba wa mutane, so nake na san sharri, dan me dan na kar sharrin ya riske ni, in yazo in gane shi na gudu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Wa qala ash-sha'ir, wani mai baituka yake cewa araftu sharra la lisharri lakin litawqihi. Yace wato ina neman in san sharri ba dan na sharrin ba, sai dai mi dan na kiyaye shi. Wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharri yaqa'u fihi. Duk wanda ba zai tantance ya gane alkhairi daga sharri ba, sharri daga alkhairi ba, ba zai rarrabe su ba, to zai afka cikin sharrin. In dai ba za ka iya ganewa rarrabewa sharri ba, to sai ka afka ciki. Mun gane ko? Shi yasa yaro in aka kawo masa garwashin wuta da dibino, in kai wasa sai ya dauki wanda ya fi jan garwashin, saboda bai san bai tantance ba. Sai in ya taba ne tukunne ya ji zafi ya ihu ya jefar, ko kuma da yana dauka baki zai kai, saboda ba zai gane ba. To har a karatu sai kana tantancewa, har a mu'amala sai kana tantancewa, har a aqida sai kana tantancewa. Wannan aqidar za ta bulle da kai, wacce ko za ta zurma ka cikin rami, to sai ka tantance. Walihada wajadna annahu min al-mufid. Yace saboda haka sai muka samu yana daga ciki abu mai fa'ida. An nadhkura huna al-kaba'ir, anan mu ambaci al-kaba'ir, wato laifi manyan zunubai. Allati dhakaraha al-imamu Shamsuddin al-Dhahabi, wanda imamu Shamsuddin al-Dhahabi ya ambata fi kitabihi a cikin littafinsa al-kaba'ir. Bil idafati ila ba'd al-kaba'ir, wato sai ya raba ya kawo waɗansu manyan zunuban. Allati dhakaraha ahlul ilmi, wanda ma abota ilmi suka ambata suka ce wato wannan kaba'ira ne. Fi mawadhi'in mutafarriqa, a gurare daban-daban. Fi kutubihim, a cikin littattafansu. Likai najtanibuha wa nahadharu min alwuqu'i fiha, dan mu nisance su, mu nisance ta, kuma mu kiyaye kada mu afka ciki. Wa sanaktafi bi dhikri dalilin aw dalilaini fi kullin minhuma min kitabillahi tabaraka wa ta'ala wal ahadithu sahiha athabita ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Malam yace zamu takaita in muka fadi kaba'ira daya, sai mu wato fadi dalili daya ko dalili biyu a Qur'ani da hadisai ingantattu, ba za mu takawa dalilai da yawa ba. Sannan yace za mu sharhi a takaice duk abin da ya dace a sharhi a kansa, domin ya fito fili ya bayyana. Yace dan mutane su gane. Wabillahi wahdahu nasta'in, ga Allah kadai muke neman wato taimako. Wa qad kuntu lakhastu kitabul kaba'ir, yace na taƙaita littafin kaba'ira, na sanya shi fasali cikin juz'i ɗaya. Fi kitab, a cikin littafin tariqun ilal janna, hanya zuwa ga aljanna, wato yayi aiki sosai a wannan littafin. Saboda mi? Saboda ya tsira gobe kiyama, domin ranar da Allah madaukin sarki yake cewa to sai yake ta magana cewa as'alullahi tabaraka wa ta'ala, ina roƙon Allah madaukakin sarki wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya daukaka, bi asma'ihi alhusna, da sunayensa kyawawa, wa sifatihi alula, da siffofinsa madaukaka, an yanfa'ani bima fi hadhihi risala, ya amfanar da ni abinda ke cikin wannan risala sako, min ilmin na ilimi, wa jami'il muslimina, ma da dukkan musulmai, wa yaktuba lana ajraha, kuma ya rubuta mana ladan wannan aikin da muka yi yaushe yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya ko ƴaƴa ba sa amfani illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya zo wajen Allah da kwanciyar zuciya wa an yaj'ala hadhal amal wa jami'i a'malina khalisatan liwajhil karim kuma ya sanya wannan aikin da muka yi da duk ayyukanmu mun yi shi ne dan neman yardar Allah kadai muwafaqatan likitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kuma su dace da littafin Allah da sunnar annabinsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sallallahu ala abdihi wa rasulihi tsira da yabo su tabbata ga bawansa manzansa wa sayyidina shugabanmu Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da alayansa malamai in aka ce alihi musamman na furu'a ali abbas ali ala abbas da alwa in an ce alihi wato alayansa iyalan gidansa ala aliyu ala aqilu da kuma ala abbas wa sahabihi da sahabbansa so kuma sahabbai sune man ashan nabi wa amana bihi wa mata alal iman wanda ya rayu da annabi yayi imani da annabi kuma ya mutu akan imani shine sahabi wato tsira da aminci da yabo su tabbata ga alayansa da sahabbansa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wato ƙarshen addu'ar mu shine muna godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talifai to nan sai aka ce al-kaba'iru wato al-kaba'ir manya-manyan zunubai wa azamuhunna mafi girman su wa akbaruhunna mafi da girman su as-saba'ul mubiqat zunubai ne guda bakwai masu halakarwa wa hiya ash-shirku billah ita ce shirka da Allah bari mu ambaci kadan a ciki sai mu bar shi kuma sai wani satin ash-shirku billah tarayya da Allah wa huwa azamu adh-dhunub 'ala al-itlaq shirka ita ce mafi girman zunubi sake ba kaidi babu wani zunubin da ya kai shirka girma wa huwa adh-dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah tabaaraka wa ta'ala illa bit-taubati war-ruju'i anhu shirka zunubi shine zunubin da Allah madaukin sarki baya gafarta shi Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya daukaka baya gafartawa sai an tuba sai an koma an daina aikata shirka qala tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa suka girmama kuma ya daukaka yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafartawa ayi tarayya da shi amma yana gafarta koma bayan shirka liman yasha ga wanda yaso duk zanubin da kai ya tabbata cikin hadisi da zaka je wajen Allah da zanubi cikin kumfar ko duniya ko cikin kogi ko cikin duniya sannan babu shirka a ciki Allah kuma zai zo maka da gafara cikin duniya amma in akwai shirka to Allah ba zai gafarta maka ba ka je da shi to zaka tafuta shirka dawamar da mutum take a wuta ta fitar da shi a cikin addinin musulunci gabaki daya koda wani lokaci yana sallah yana azumi inda yana shirka to sunansa ya sanja suratul nisa aya ta 48 washirku anwa'un shirka nau'o'i ne walahu mazahir wa suwar tana da abin da yake fitowa da ita fili da surorinta kathira masu yawa washirkul akbaru mukhrijum min millatil islam babbar shirka tana fitarwa daga addinin musulunci wa sahibuhu kafirun ma'abocin babbar shirka kafiri ne mukhalladun fin nar zai dawwama a cikin wuta idza mata alaihi in ya mutu akan shirka duna an ya tuba minhu kuma bayan in bai tuba ba in dai bai tuba ba to zai dawwama ba abinda zai hana shi dawwama a wuta to kai hasara ka lalace wai dan ka samu dadin duniya sai ka sau Allah ka rike wani. Mafi yawa masu shirka wato akwai mata, mafi yawan masu shirka ana samu a cikin sarakunan gargajiya, mafi yawan masu shirka ana samu a cikin ƴan kasuwa, ana samu a cikin wato ƴan siyasa ko sannan kuma uwa uba, ana samun mushrikai su masu musu aikin wanda suke ce musu malam kenan ko su ce ai malam akwai aiki, kamar yankan wuka aikin sa, kamar kiftawa da bismillah wai malam ne ko wani malamin mu yake ba mu labari, wani ya je shi dan siyasa ne yana neman wani matsayi, sai aka ce da shi mutumin yake bokan kenan, yake ce masa ya sauko daga sama ya zo ya same shi yace ka yadda ni Allah ne, in ka yadda je ka samu. Wanda suka je sai da gaban sa ya fadi, amma fa ya yadda fa dan ya samu wannan matsayin. Wanda suka je yace sai da gaban sa ya fadi, wanda aka je da shi saboda kalmar ta yi girma, kai ka ji Allah ya ce wa may yaqul inni ilahun min duni fa zalika najzihi jahannama, kuma ya yadda da wannan, kuma ya san haka duk wanda yace shi Allah ne to sakamakon sa wutar jahannama, kuma ya yadda da haka yace je ka in ka yadda ni Allah ne ka samu, kuma haka yake. Allah ya shiryar da mu, Allah ya datar da mu, abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa, abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.